This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again.
Sabon zababben shugaban Amurka Donald Trump kenan, yayin da yake jawabi ga magoya bayansa gabanin ayyana nasararsa a hukumance. Yace wannan babban nasara ce ga jama'ar Amurka da za ta bamu damar sake dawo da darajar Amurka kuma. A hali yanzu dai an riga ayyana shi wanda ya lashe zabe a hukumance. Kuma na tambaye wasu ƴan Ghana shin ko sun yi mamakin wannan sakamakon zaben? Maryam Bawa ƴar jarida ce mai zaman kanta.
Ni ban yi mamaki cewa Donald Trump ne ya sake lashe zabe ba. Duk da wasu suna cewa da akwai dalilai da dama mai yiwa saboda ita Kamala mace ce da sauransu, amma ni a nawa tunanin zan iya cewa saboda ya fitar da manufofinsa ne, ya fitar da su yanda ya kamata, kuma a duk lokacin da ya tsaya ake tattaunawa da shi ba abin da yake mai da hankali a kai shine yadda ƙasar Amurka za ta samu ci gaba. To kaga waɗannan bayanai da ya dage yana yi a koda yaushe da akwai mutane da dama da za su yi ra'ayi da shi.
Umar Brema tsohon soja ne ba Amurke dan asalin Ghana wanda yazo hutu ƙasar Ghana kuma ya bibiyi yadda zaben ya gudana.
Wishi na ne a in samu fita Harris a ce tashi, amma mun gan wadansu alamomi lokacin da yakin Gaza ya tashi to sai ya Biden administration suka gwada unwavering support ma Israel, ba su gwada tausayi zuwa ga yan Palestinian kamar yadda suke supporting Israel din ba. Shi wannan kuma ya affect Arab Americans mentality da kuma democratic support ma shi Biden Harris administration. Sannan kuma abin da ake ce mai misinformation da disinformation ya permeate society in America cikin wannan election, amma wannan kuma abin da su kamfanin Donald Trump su suka posit mai hankalin mutane su kenan. Kamar idan ita Harris in ta zo kan abin da mulki ya affect immigration, mutane baki su ta zuwa da barayi da ex-convict in garuka, Americans da kansu ma homeless ma ba su da wurin kwana, amma an doke hotel an ba baki suna kwana cikin da sauransu.
Yunus Salahuddin Obanjo mai sharhi ne kan harkokin yau da kullum ya yi kira ne ga sabon shugaba Donald Trump.
So congratulations to Donald Trump. Muna duba cewa zuwan shi as a president na America akwai abin da yake kamata ya revise wurin taimaka na hadin kai kasa da kasa da makamancin su, saboda Amurka mu fahimci cewa duniya ba kasan da data ta gina kanta shi da bacin sa. Wasu lokacin baya wahalan da yawa baki suka yi musamman closure of border da yayi da makamancin su, this time around ya duba cewa kamar duka na cikin ababen da yasa ya lose election wannan shekara furin da ya wuce, kuma ra'ayin shi kan batun homosexuality wani abin da kuma it favors the religious communities in dake ina gan kamar duka na cikin ababen da suka duba ga bashi wannan dama.
Duk da cewa an gudanar da zaben wuri a Amurka, amma tsakanin jiya zuwa yau miliyoyin Amurkawa suka kada ƙuri'a kuma aka samu sakamako cikin awanni 24. Shin ko akwai abin kwaikwayo ga kasar Ghana wanda za ta yi zaben gama gari a watan gobe? Tambayar da nayi wa Alhaji Garba Usman kenan.
Ya zabin da aka yi da Trump ban so ba, amma dai bai bani mamaki ba. Amma mu zo irin zabin da aka yi tsarin demokaradiyyar Amerika ya fi shekara aru-aru shekara 200 da sama. To kaga wanga sun gan sun yi karatu sun yi nazari dalilin sai yasa da aka yi zabe cikin karamin lokaci sai aka samu natijan zabe. Sai yasa mu ma za mu yi kwaikwayon sa, amma kan mu sa samani cewa cikin wani karamin lokaci za mu ci wanga gore idan muka tsaya muna kan tsarin demokaradiyya da yadda Allah, mu ma za mu samu wanga abu.
Za a rantsar da shugaba Donald Trump a ranar Litinin 20 ga watan Janairun 2025. Idris Abdullahi Babu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.